أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابيو غواتان جماد الأولى وتنبير a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun shiga cikin babu izalatin najasa wa bayaniha zamu tashi akan hadisi na farko a cikin babi wanda shine hadisi na 27 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la akhrajahu muslimun wa tirmidhi wa qala hasanun sahihun daga Anas dan Maliki dan Allah ta tabbata a gare shi yace an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da giya tuttakhadhu khallan a rike ta a matsayin abin sha qala la yace a akhrajahu muslimun wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun muslim ya fitar da shi da tirmidhi kuma tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih hadisin nan daga Anas Anas shine mai hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance ya gabata akan shi yace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da giya giya wato sananniyar abu ce kuma haramtacciya ce a musulunci Allah ya haramta ta da nasi na alqur'ani yas'alunaka anil khamri wal maisir ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun zo sun yi nuni akan haramcin giya saboda muninta munin giya ne ya sanya aka cine mu mutum 10 waɗanda suke da alaka da giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya cine mu mutum 10 akan giya to cikin su har da dan dakonta kaga kenan giya shi yasa ake ce mata ummul khaba'is sannan uwar miyagun ababe duk wani mugun abu da ka sani giya ita ce uwar shi in mutum mazinaci ne to giya ita ce uwar zina in mutum duk abin da ka san ana aikatawa na bala'i to giya ita ce uwa saboda duk wanda ya sha ta ya iya aikata shi saboda haka ake ce mata ummul khaba'is to Allah ta'ala ya haramta ta kuma lokacin da Allah ya haramta ta ba kai kai tsaye ba aka haramta ta saboda ta riga ta zama jiki ga mutane sha ake duk wanda za ya wata hidima ko sabga to dole sai an kawo tulunan giya sannan ne wato hidima ta kai hidima ta riga ta zama jiki ga mutane haramta ta kai sai zai yi wahala shi kuma Allah gwani ne wajen iya tsara shari'an shi saboda haka sai ya haramta ta sannu yanda mutane suka saba har suka guje ta kamar da farko Allah ya fara sabkar da ayat Baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir wanda wasu malamai suna ganin ayat suratul Nahl ma ita ta fara suka duk da bata yi bayani karara ba amma ta ambata cewa kuna da abubuwan sha masu amfani sannan kuma akwai abubuwa wanda kuke abun maye da shi sai nuna shi an bambance shi da abubuwa masu amfani daga baya sai ayat Baqara ta zo cewa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas aka ce akwai abubuwan amfani cikin giya da caca amma akwai zinubi mai girma zinubin yahi girma akan amfanin domin mutun ya auna da hankalin shi in aka ce zinubin abu yahi amfanin shi girma barin shi yahi zama alheri ya zama na mutane da yawa sun bar giya aka ƙara sabkar da aya ta suratul nisa'i ya ku wanda suka yi imani kar ku ƙara karato sallah kuna cikin magagi na shan giya daga lokacin ma ya zama na an takaita lokacin shan ko da mutum na da kuɗin ya sha to dole sai ya yi tunani yaushe ne zai sha yanda ba za a yi daidai da lokacin sallah ba to daga nan gurin sai aya ta biyo baya ta haramta ta kwata-kwata aka ce wato wannan rijisun min amali shaitan aga rijis ya nuna ita giya kazamta ce datti ce sannan aka ce fajtanibuhu ya nuna haramun ce to an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya an haramta giya kenan an haramta ta duk musulmi sun san haramun ce sai aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya, shin Aisha rukunta a matsayin abin sha? Khal, al-khal shine al-asir al-hamid, abin sha kamar siro ko wani ceme wanda za a iya sha. Abinda suke nihi shine a juya ta, an san giya ce, amma a tsulala mata ruwa sai a mata kwaskwarima sai ta koma ji wanda za a iya sha. Shine aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka, a iya yi mai giya haka a mata gyara ta daga haramun ta komo halal, daga abinda aka hana a sha ta dawo abin sha mai dadi? Bala la, hai manzon Allah yace a'a. Wannan cewa a'a kenan ya nuna in Allah ya haramta ma abu kai ka nisanci wannan abu, kai waci da shi. Shi yasa lokacin da aka sabkar da ayoyin da suka haramta giya, aka sabkar da fajtanibu fa hal antum muntahun, sahabbai suka ce intahaina. Tulunan giya a cikin Madina dingije su aka dore, ba doko su aka dore ba, ana kokarin maida su siro ko ayi dubara a ce a ka ayi banna, ai ana iya gyara su. A ture su aka dore, aka ce sai da giya ta dora marara bisa hanyoyin Madina, ta dora kwarara, saboda sahabbai kawai ingijewa suka dore suna zubarwa. Wannan ya nuna ashe abinda ke hakkin giya shine a zubar da ita. Duk abinda Allah ta'ala ya haramta, to kamata yi a yi waci da shi, a zubar da shi ba ya da wani amfani. Don haka ko gobe aka samu tulunan giya ko kwalaben giya, to in an je ba daukarwa ake ba, kenan turewa ake, a zubar da su. Wannan kuma kenan waɗanda suke da haƙƙin su yi haka, jami'an tsaro wanda hukuma take aikawa, in an aika su wajen yan giya ba ya kwasawa da shi ba su zubo mota, ingije su ake. To waɗannan ba su da amfani, sai dai yan giyan a taho da su a saita su. Saboda haka wannan hadisin akhrajahu muslim ne ya fitar da shi, wa tirmidhi da tirmidhi, wa qala hasanun sahihun, tirmidhi ya ce hadisin hasanun sahihun, to hasanun sahihun kuma aikin tirmidhi kenan, rahimahullahu ta'ala. Alama hadisi ba su ce ma hadisi hasanun kuma su ce sahihun a lokaci guda, tirmidhi ne kadai ke wannan aikin duka cikin malaman hadisi, kuma tirmidhi an san shi da haka. Kuma har Allah karbaran tirmidhi rahimahullahu ta'ala, babu wanda ya mai tambaya, shi kuma bai taba yin bukarin bayani ba akan wai me yasa yake ce ma hadisi hasanun kuma ya hada da sahih, saboda malaman hadisi sun san cewa aka ce hadisi hasan ne, to kenan bai kai darajar sahihi ba. Amma in kuma ya kai darajar sahihi, to babu bukatar sai an ce mai hasan. Hadisin da aka ce hasanun, to bai kai darajar sahihi ba, to kuma sai sahihun ya biyo bayan shi. Amma in kuma aka ce sahihun ne, to babu ma bukatar hasan, domin duk sahihi ya wuce ma matsayin hasan. To shi kuma Tirmidhi duka bin yake hadawa, sai malamai suka yi ta yi mai uzuri daban-daban. Wasu suka ce ai Tirmidhi abin da yake nihi da hasanin sahihun yana nihin a yaren Larabci, ba wa istilahin malaman hadisi ba, yana nihin hadisin na hasanun ne mai kyau ne, kuma sahihun kenan ya inganta. Wasu malamai suka ce a abin da Tirmidhi yake nihi idan ya faɗi haka, yana nihin shi ya yi bincike, a iya binciken shi ya gano hadisin yana da hanyoyi guda biyu, wata hanya matsayin hasan gare shi, wata hanya kuma matsayin sahihi gare shi. Allahu a'lam, duka dai uzuri ne ake sama ma Tirmidhi, amma babu wanda ya san me yasa Tirmidhi yake wannan bayanin rahimahullahu ta'ala. Daka Tirmidhi yace wannan hadisi hasanun ne sahihun. To kenan cikin wannan hadisin akwai karatuttuka, cikin hadisin akwai karantar da mu haramcin giya. Giya haramun ce, wannan kuma ijma'i ne na malamai, babu sabani, babu wani malami a tarihi wanda ya sabanin wai giya haram ce ko ba haram bace. Don haka duk wanda ya shata ya saba wa Allah, ya aikata kabira daga cikin kaba'irul dhunub, kuma in musulmi yana shan giya karara, to matsayin fasikanci yake aikatawa, akwai zunubi mai girma akan shi, kuma a nan duniya za a kamo shi a tabaka mai bulalle, a mai ukuba ta shan giya shine a mai bulala 40 ko 80. Ali ibn Abi Talib yarda Allah ta tabbata a gare shi, aka kawo mai dan giya ya shirga mai bulala 40, sai ya ce jalada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 40, wa jalada Abu Bakrin 40, wa jalada Umaru 80, wa kullun sunnah wa hadha ahabu ilayya. Ali ibn Abi Talib ya ce manzon Allah ya bulale dan giya bulala 40, Abubakar ibn Siddiq ya bulale dan giya bulala 40, Umar ibn al-Khattab ya bulale dan giya bulala 80, Ali yace duka sunna, yace amma ni dai 40 kin na hisan shi. To kaga kenan, yi wa dan giya bulala 80 za a mai ko 40, yanzu zaka tarda malaman fiqh ana ta gumurzugo. To shikenan Ali ibn Abi Talib ya gama bayani kowanne sunna, dan haka sai a bar abin gawa ga shugaba. Idan ya zartar da cewa 80 za a yi, kawai 80 ne doka tsigiya. Haka idan aka sa doka a ƙasa cewa duk dan giya za a mai bulala 80, to ta zama doka kuma sunna ce wadda Umar ya sunnanta. In kuma aka ce 40 za a dora yi, to ta yi. Don haka dai wanda ya sha giya za a mai uquba, kuma yana da zunubi mai girma domin kaba'ira ne. Wanda kuma ya ce giya halal ne, shi kuma ya zama kafiri, ba dan can za a mai. Da haka shi da ka tsaya jayayya akan haramun ne ko ba haramun ba, gwan mashanta ya yi sauki. Saboda wanda ya shata ya yarda haramun ce, kaga shi matsayin shi matsayin mai laifi ne ko? Kai kuma in kana jayayya ba haramun ba ce, to ko baka taba surfata ba ka kafurta. Domin saboda kana jayayya da ayoyin Allah ne tabbatattu, da kuma hukuncin da malamai suka yi ijma'i akan su. Karatu na biyu cikin hadisin akwai karantar da mu cewa giya wulakantar da ita ake, zubar da ita ake, yin watsi ake da ita, ba adana ta ake ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi umarni a magiya. Sannan kuma an ce mashi a iya gyara ta, yace a ba ta gyaruwa. Wannan shine karatu na uku, kuma wanda zai nuna mamu cewa ashe giya najasa ce, kuma shine dalilin da yasa mallan ya kawo zancen anan cikin babu izalatin najasa wa bayani hako, don a tabbatar mamu da cewa giya najasa ce. Kuma najasata najasatun ce ainiya, ba hukumiya ba, domin inda najasata ba babban najasa bace, da za a iya tsarkake ta. An nuna ba ta tsarkakuwa ko? Inda ka wanke ta to tana nan a yanzu najasa ce. Saboda haka giya najasa ce, in ta taba kayanka to sai ka wanke, in ta taba jikinka sai ka wanke kai sallah. Ba yiwa giya ta taba ka ko ta taba kayanka ko jikinka je kai sallah da shi, kana matsayin najasa. Kuma ayar Qur'ani ma ta ce haka nan ko? Rijisun min amali shaytan, me rijisun? Najasun, da haka najasa ne, kana cikin aikin shaytan. Saboda haka giya najasa ce, da nassi na Al-Qur'ani da kuma nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan karatu na hudu, hadisin ya nuna mamu cewa giya ba ta tsarkakuwa, ba iya wanke ta, ba iya tsabtace ta a tsarkake ta. To kuma da ma duk abin da aka haramta kawai wace, to akwai malaman da suka ce giya ba najasa ba ce, haramun dai ce kawai. Wasu malamai suka ce giya haramun ce ba najasa ba ce, suka ce ai ba duk abin da ke haramun ba yake najasa. Ba dole ba ne duk abin da aka ce haramun ne ya zamo najasa, amma dai dole ne duk abin da ke najasa ya zamo haramun. Amma kuma ba dole ba ne duk abin da ke haramun ya zamo najasa. Don haka su a ra'ayinsu giya ba najasa ba ce, amma haramun ce. Amma jumhurin malamai su a wajensu giya najasa ce. Allahu ta'ala alam. Wa anhu radiyallahu anhu qala lamma kana yawmu khaybar amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama aba talhata fanada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum alluhumil humril ahaliyya fa innaha rijasun, muttafaqun alayhi. Wa anhu daga gare shi dai shi Anas, yadda Allah ta tabbata a gare shi, kala yace lamma kana yawmu khaybara, a yayin da yinin khaybara ya kasance, amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aba talhata, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya umarci Abu Talha, fanada sai yayye kuwa, inna allaha wa rasulahu yanhayanikum, lalle Allah da manzon shi suna hanin, alluhumil humril ahliya, game da naman jakkai na gida, fa inna harijisun, lalle su kazamta ne, muttafaqun alaihi. Wannan hadisin shi ma daga Anas dai, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa lamma kana yawmu khaybara, a yayin da ya kasance yinin khaybara. Khaybar sunan yanki ne sananne, inda Yahudawa suka yi manya-manyan gine-ginensu suka zauna, wanda har yanzu a cikin Madina wato khaybar yana nan ko, ana kiran shi kuma da sunan shi khaybar, wanda yanzu ya zama babban gari wanda yake da tsare-tsare irin na manyan birannai, amma har yanzu ba a canza sunan khaybar ba. Inda khaybar sunan shi khaybar, to lokacin da ranar khaybar ya kasance, kenan khaybar nan, yawmu khaybar yinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma Yahudawa takunkumi, aka kewaye wato gidajensu ba shige ba fice saboda wato kukurakuransu da kuma yaudaransu da rishin kirkinsu. Tarihi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Yahudawa adalci, iya adalci, ko da ya yi hijira ya zo Madina ayyatar da Yahudawa, ko su kuma Yahudawa sun jima nan wurin tun kamin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma tarihi ya nuna dalilin ma zaman Yahudawa Madina domin jiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda su masu ilimi ne, sun karanta hayyankin da za a turo shi sun gano, da haka suka zo suka tare suna jiran Allah turo shi. A lokacin yakin basasa wanda aka yi na jahiliya, idan aka takali Yahudawa cewa suke haba saura kadan a turo wani annabi wanda za mu goya mai baya mu zo mu kalkashe ku irin yanda ake kashe adawa, balamma ja'ahum ma arafu kafaru bi wala'natullahi, haka Allah ya ce. Ko da wannan abin da suke da sani akan shi suke bada labari gabanin yazo, kai sai suka kafirce mai da kamin yazo. Wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladhina kafaru, kamin yazo su suke ma wato neman Allah ya ba su fatahi akan kafirai da zuwan annabi, suna masu bayanin cewa ai saura kiris lokacin zuwan shi yayi, za a tado wani annabi, mu za mu zo mu goyi bayan shi a zo a kalkashe ku irin yanda aka kashe adawa kafiran banza. Da aka turo manzan sai suka zama su ne farkon kafirce mashi. Me yasa suka kafirce? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, don hasada kawai. Su abinda suka yi tsammanin cikinsu ne, dama Allah ya saba turo annaba cikinsu ko? Sai suka ga ba cikinsu ba ne, suka ce to kawai ba shi ba ne. Yasa Allah ya ce wato su ma sun zama kafirai ne ba akan jahilci ba ko dimuwa, a'a saboda hasada da take cikin zukatansu bayan gaskiya ta bayyana a gare su. To shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai ya nemi a zo a zauna a sasanta, a yi tsari na zama yanda za a zaunawa lahiya a taimaki juna kowa tsaya akan fahimtar shi. Suka zo suka kara kawunan su aka tattauna, ƙarshe sai ga su sun fara warware alƙawari suna neman su yi ƙulla-ƙulla yanda za a ma musulmi kwamtsa guda su huta. Sai da suka yi tantai sau da yawa wajen su ma kashe manzon Allah da kanshi, Allah bai ba su sa'a ba. To shi yasa dai a takaice ƙarshen alewa ya zama ƙasa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kore su, aka wulaƙantar da su, aka fitar da su daga yankunansu. To kuma Khaibar yanki ne wanda ke da kwai gonakai da fadamu, yanki ne wanda ke da kwai gonakai manya-manya ga itacen da binnai daban-daban, akwai alkhairi cikin wannan yanki. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhunta da su cewa za mu barin kuku zauna nan wurin, amma matsayin ƴan aiki kuke, wurin namu ne, za ku ɗora yi mamu aiki ana biyanku. Aka yi wannan riyar, manzon Allah ya ce za mu fitar da ku lokacin da muka ga dama, da lokacin Umar ibn al-Khattab ko yarda Allah tabbata a gare shi ya kore su. Yace aka bar su tsawon tarihi to zai zama akwai matsala. To yanzu ha wannan yakin da kake ji na Isra'ila da Gaza, kana nan kana kallon abun wasa, su filankin Isra'ila cike har da wannan wurin sai sun ƙara kwato shi. A cikin filankin su da kuma kartacin su wanda suka huddo suka ce ga yankunan Yahudawa nan. A ciki akwai wani yanki na Madina wanda su suke kamar sannu-sannu ne suke bi, in sun fara da nan wurin suka ga sun yi nasara sun kare to sai su kara gaba, kuma babu wanda isa hana Yahudawa wannan aiki. A wadaka tsarin su Yahudawa har yanzu na wannan ai yanzu su gani suke a yaki ne da Filistinawa ne ya shafa da wane ne, su kuma suna da manufa ciki, kuma sun huddo kartacin su sun bayyana a duniya, kuma kowa ya gani kuma kowa ya sani, amma dai har yanzu musulmi kallo kawai suke, sai an kawo gare su kaɗai su masu tafi tsaye, don da ba kawo gare shi ba shi yake abin bai shahe shi ba. Saboda haka cikin kartacin Yahudawa wadda suka huddo su ce sun karanta tarihi duwuraren da suka san nasu ne sai sun kwato kayansu, kuma wannan wajen da suke gumurzu cewa suka yi shi ma nasu ne, har ma wasu Yahudawa suke cewa Qur'ani ma ya tabbatar da cewa haƙƙinsu ne. Akwai wanda suka yi karatu cikin suna janyo aya a suratul Ma'ida ko sana cewa ai Allah ta'ala ya ce udkhulul arda almuqaddasata allati kataballahu lakum, haka tare da annabi Musa suka zo, annabi Musa ya ce musu udkhulul arda almuqaddasata allati kataballahu lakum, haka Allah ne ya riga ya tabbatar ya rubuta cewa wannan kasai taku ce. da suka ce sun karanta a sa'a tsohon alƙawali sun gano ta su ci a Qur'ani ma ya tabbatar haƙƙinsu ne, don haka su duniya babu wanda isa ya hana su ƙwato haƙƙinsu. Shi wani dalilin hudu wa yahudi ya mance an ci gaba da tilawa barin shi za a yi ko domin can zuwa gaba ci aka yi fa innaha muharramatun alaihim, ko ba haka aka ce ba lokacin da annabi Musa ya ce musu udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, aiki yawa suka ya Musa inna lan nadkhulaha, can suka ba su shiga. To ku da kuka yi taurin kai ga annabin Allah ko ka kiya, karshe shi Allah da yace kataballahu lakum karshe ya dawo yace fa innaha muharramatun alaihim, haka Allah yace ta zama haramu a gare su, kuma fa innaha muharramatun alaihim a bisa qira'a ta waqafi anan kaga bai da alaka da 40 sanatan ku ya bisa wata qira'a ne yake da alaka fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan, amma abu sawaqafi akan nan fa innaha muharramatun alaihim shikenan 40 sanatan yatihuna fil ard, dan haka haramun ce. Yasa an bai yahudi yazo ya karanta ma iyanan yace ai haƙƙin su ne Qur'ani ma tabbatar mai ce mai, to ji gaba da tilawa sai mu tare da cikakken haƙƙin nan inda yake. To dan haka akwai wani yanki na Misra shi ma yana cikin karfin su, da haka Misra tana kallon ɗan uwansu ta kyale za a ƙare da su ne ita ma a dawo kanta. Akwai yankuna da dama inda suka iba, da haka ala kulli hal dama yahudi bai san zaman lahiya, asali yahudi bai taɓa zauna lahiya ba. Na'am. To shine yace lamma kana yawm khaybara, a yayin da ya kasance imin khaybara amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aba talha, ai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarci Abu Talha. Abu Talha wannan wato sunan shi Zaid ibn Sahal al-Ansari radiyallahu anhu, shine mijin Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kuma ita ce uwar Anas ibn Malik, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai umarni banada sai yayye kuwa yayin shela yaje cikin sahabbai yayye kuwa inna allaha wa rasuluhu yanhayanikum, lalle Allah da manzon shi suna hanin ku alluhumil humril ahliya, game da cin naman jakkai na gida fa inna harijisun, lalle su datti ne kazamta ne. To kuma lokacin da yake wannan yake wai lokacin wato wani yama kusa da huwa, naman yana cikin tukunyoyi an daddura domin a wannan shekarai an yi yunwa kwarai, sahabbai sun haɗu da jarabawa a ranar Khaybar ta yunwa, yunwa ta kama su mai tsanani suka yi ta yanka jakkunan su suna ci. To an yanyanka wasu jakkai an gyaggyara an sa a tukunyoyi ana cikin dahuwa, sai manzon Allah ya turo Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, sai zo cikin sahabbai yana shela yana cewa ku saurara, Allah da manzo da gano sun hana ku cin naman jakkai na gida saboda kazamta ne su datti ne. Nan ne sahabbai suka dora sanya sanduna suna dingije tukunyoyi, da haka sahabbai akwai zartar da umarnin Allah da manzon shi ana jin yunwa, wato ba kowa bane zai iya aikata haka, wani koda ya bi umarnin sai bayan ya canyi ta ce to yanzu dai tun da ɗaya kusa da huwa afallahu amma salaf, wani fadihi ne ko sai ya ja. To kaga su kai ɗaya suka dora dingijewa, sannan mutum yana ji yana gani ya yanka jaki ya sha wahalar hida da gyara, gashi ya zuba a tukunya kuma ya kusa kaiwa, kuma an zo an karanto nasi an ce haramun ne, shikenan ya hakura ya ture tare da yin wanda yake ji. Don haka sai suka dora dingije tukunyoyin jakkai, daga wannan lokacin aka haramta cin naman jakki kuma ya zama haramun har zuwa tashin alkiyama. Amma luhumul humril ahliya, da aka ce al ahliya don a bambance shi ne da al wahshiya, domin al-ahaliyya nisba ne na ahal, kenan shi ne al-humuril alifa, jakkai waɗanda suke na gida wanda suka saba da mutane su ake ce ma al-humuril ahaliyya. Al-humur kuma jam'i ne na himar, don haka akwai himarul ahli akwai himarul wahsh, jakkin daji da jakkin gida. Jakkin daji halal ne, ko gobe ka kamo kayanka ka kada ka danne ka yanke ka canye kai daidai, babu wani dalili da ya haramta cin naman jakki na daji. Amma jakkin gida da kaga mutum yana cin shi to shi ma shi ne. Don haka cikin wannan hadisin wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi. Kenan darasin da ke cikin wannan hadisin akwai karantar da mu haramcin cin naman jakkai na gida. Sannan wannan kuma haramcin cin naman jakkai na gida al'amari ne wanda ya kusa ya zamo ijma'i, in ba dan wasu maganganu ba na Abdullahi ibn Abbas, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Abdullahi ibn Abbas shi ne yake da taraddudi akan haramci da rashin haramci, amma da sauran sahabbai da sauran malamai gaba daya ya kusa ya zamo ijma'i ne cewa haramun ne cin naman jakkai na gida, dan haka haramun ne cin shi. Karatu na biyu da yake cikin wannan hadisin shine karantar da mu cewa wato jakki najasa ne, jakki na gida najasa ne, kuma dalilin haka ma ne aka kawo wannan hadisin anan domin a nuna muna cewa duk abin da ya fito daga jakki to najasa ne, dole sai ka wanke idan ya taba ka. Kaga miyan jakki najasa ne, fitsarin jakki najasa ne, kashin jakki najasa ne, idan ya taba ka ko ya taba kayanka akwai buƙatar sai ka gusar da wannan najasai sannan ka yi zancen sallah. Amma sai dai malamai sun ce akwai abin da aka yi rangwame akan shi bisa kan jakki, shine me? Shine zuhar jakki. Zuhar jakki ba najasa ba, ita an yi rangwame akan ta, amma duk abin da ya shahe shi najasa ne. Me yasa aka yi rangwame akan zuhar jakki? Malamai suka ce domin sun bincika sun gano zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ta hawan jakkai suna doguwar tahiya kuma suna zuha, amma ba a taba jin manzon Allah ya ma wani umarni ba cewa ya daure jikin shi ai yayi zuha ya hau jakki. Kenan sai aka gano cewa ita an yi rangwame akan zuhar jakki. Dan haka amma duk abin da ba wannan ba to wannan najasa ne, idan ya taba mutum sai ya wanke tuwayen shi. Karatu na gaba a cikin hadisin zamu ga an ambata cewa inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum, lalle Allah da manzon shi suna haninku. To irin wannan tsari manzon Allah ya hana shi a cikin wani hadisi, ya hana ka hada Allah da manzo da damiri guda. Yanhayanikum wannan da aka faɗi, wata rana wani mutum ya zo ya yi huduba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin huduban shi sai yace man yuti Allaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma faqad ghawa. Sai manzon Allah yace ma bi'sal khatibu anta qul wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad ghawa. Wanda mai huduban ya zo yace ma'ana wanda ya da'a ga Allah da manzon shi hakika ya shirye, sai yace wa man ya'sihi ma, kuma duk wanda ya saba masu. Sai manzon Allah ya ce tur da kai wannan mai huduba, baka iya huduba ba, ba haka zaka cewa ba, karka game Allah da manzo ka ce wa man ya'sihi ma wanda ya saba masu, sai dai ka ce wa man ya'si Allaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzon shi. To sai malamai suka gano manzon Allah ya hana hadewa ne ko, to amma kaga kuma nan wurin an ce min yanhayanikum, ayana an hade ku yanhayanikum, Allah da manzo sun hane ku an gane. To malamai sun ba da amsa akan wannan hadisan guda biyu. Wasu daga cikin malamai amsar da suka bada suka ce min khususiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam, ana cikin khususiyar manzon Allah, shi yana da haƙƙin ya game, kai kuma baka da haƙƙin ka game saboda shi yahi ka sanin Allah. Dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya game a lafazi guda yayi daidai, amma kai dai an hana ka game. Wasu kuma suka bada amsa ta biyu, suka ce ai abinda zancen yake nihi ya halatta ka game a inda ba huduba ba, amma cikin huduba bai halatta ka game ba, saboda ita huduba tana buƙatar rarrabe zanci, ba a san dunkule magana cikin huduba, a so ake a yi ta balla balla kwatta kwatta, bayani ake so daki daki saboda a gane. Amma idan wani waje ne inda ba huduba ba to nan in kai a dunkule, suka ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi bi'sal khatibu anta, domin matsayin shi matsayi ne na huduba inda ake son bayani, shi kuma yazo ya rihi. Suka ce daga cikin dalilan da suke nuna cewa ya halatta a inda ba huduba ba, domin akwai hadisi cikin sahih al-Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. A ba shi ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai abubuwa guda hudu duk wanda suka tattaru a cikin shi wajada bihinna halawatal iman, to sai yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma sai ya ce siwahuma aga min ma siwahuma ya ce go ya ga mai Allah da manzo a cikin damiri guda ya nuna cewa kenan dai abinda aka hana shine gamewa cikin huduba amma wasu wajaje waɗanda ba huduba ba ya halatta a game Allahu a'lam wa an Aisha wa an Amri ibn Kharija radiyallahu anhu qala khatabana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bi minan wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katfi akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu wannan hadisin daga Amri dan Kharija yarda Allah ta tabbata a gare shi Amri dan Kharija yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mamu huduba bi minan amina wa huwa ala rahilatihi kuma alhali yana akan raƙumar shi walu'abuha yasilu ala katfi kuma yawunta yana zuba akan kafadata akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu ahmad ya fitar da shi da tirmidhi kuma ya inganta shi wannan hadisin na Amr dan Kharija yana karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba amina wannan huduba kenan daga cikin hudubobin shi ne na hajjatul wada'i ana ce mata khutbatu hajjatul wada' shi kuma hudubobi na hajjatul wada' guda uku ne kenan ita wannan huduba wanda yayi amina ita ce wanda yayi ranar sallah yawmun nahar to akwai wanda yayi kahinta wanda yayi a arafa sannan akwai wanda yayi bayanta wanda yayi yawmun nafarul awwal shine ranar yini na 12 to waɗannan hudubobin guda uku sune khutabu hajjatul wada' hudubobin hajjatul wada' wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi nan da hudubar shi ta ranar arafa da hudubar shi ta ranar sallah da hudubar shi ta yini na 12 wanda shi wannan hadisin yana zance ne akan hudubar ta ranar sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kenan cikin wannan hudubai manzo Allah ya bayyana ma mutane abubuwan da ayyukan da ya kamata su yi a wannan yini kamar yanda ya zama sunna ga dukkanin limamin da yake hudubar idi to ya bayyana wa mutane ayyukan da ya dace su yi a wannan yinin na idi to mahallu shahidi dai shine lokacin da yake hudubar yana saman raƙumin shi ko kaga shi ma cike akwai nuna halaccin wanda zai yi hudubar ya hau wani waje inda wani waje wanda yake madaukaki inda jama'a za su gane shi ya bayyana ga jama'a wani minbari ko kuma bisa wata dabba ko bisa wani abu mai tudu mahallu shahidi shine miyan dabbar yana zuba a kafada shi yawun dabbar yana zuba a kafada shi shiwa shi Amri dan Kharija shi yake rike da dabba ai ko yana darara a bisa kafada shi to kenan wannan ya nuna mi hadisin ya nuna yawun raƙumi ba najasa bane dan raƙumi ya jalgoma miyau akai to kawai sai dai ka shahi amma ba najasa bane kamar yanda kake shahi majina kaga ai ba dan tana najasa ba ko idan da kawai ka tsarkaka ne to haka nan ne shi ma idan yawon raƙumi ya zuba a jikinka ko a kayanka wannan ba najasa bane ba ko da kai sallah da shi ba za a ce ba shine dalilin da yasa mallan ya kawo wannan hadisi anan domin ya karantar da mu cewa shi raƙumi ba ma raƙumi kadai ba dukkanin dabbar da ake cin namanta kananan busashi awaki tumaki da raƙumma da shanu to da yawun su da majinan su da hitsarin su da kashin su duka ba najasa bane duka ba najasa bane dan haka idan kashin shanu ya taba ma kaya kawai in ya bushe ka kakkabe in kuma bai bushe ba ka kace ka je kai sallan ka da shi baka cewa kayan najasa gare shi babu dalilin da ya nuna cewa najasa gare shi daga cikin babban abin da yake nuna wa'annan ba najasa bane ba kuma abin da ya fito daga gare su ba najasa ba shine hadisin al-uraniyin wa'anda suka zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin lahiya ya kama su manzo Allah ya ware wasu raƙumma yace aje da su can wajen gari a dora shayar da su nonan raƙumman da kuma hitsarin raƙumman haka mutanen nan suka dora shan nonan raƙumma suna shan hitsarin raƙumma sai da suka yi lahiya suka mulmuje suka yi dumul-dumul karshe makiyayen da aka hada su da shi ya kula da su sai suka kashe shi da suka kwamce shi suka kwashe raƙumman suka gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka bi sawun su aka kamo su da aka kamo su aka zo da su lokacin da rana ta dago aka bar su cikin rana suna jin kishirwa aka kiba su ruwa aka yi umarni aka sassoke musu idanu sannan karshe aka daddace musu hannuwa da kahuwa sabani ma'ana dai aka musu mummunan sakamako akan aikin da suka yi. Dama kuma wannan shine aikin dan ta'adda. Dan ta'adda ba zuwa ake ba a dora ce mashi ɗan labai ko ana ce mashi oga ko ana ce mashi rankai dadi. A kamo shi ake a wulakanta shi. Inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya. Da haka dan ta'adda Allah ya ga hukuncin su, amma dan ta'addan da ya tuba kamin a kama shi, shi ya zo da kanshi ya aza makami ya ce ya tuba, to ko da haye banna sai dai ayi hakuri. Asa ai ba dadi dan ta'adda ya tsule tsaya daga baya dawo ya ce ya tuba, ba haka aka hiso ba. So akai a kamo shi yana can gahili, yana cikin iskancin shi a ce an danko shi an mai hukunci, amma in hoshi ya kawo kanshi ya ce ya tuba, to ko shari'ar Allah ake. Allah cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alai, sai dai waɗanda suka tuba kamin ku sami iko akan su ku kamo su. Fa'alamu anna Allaha ghafurur rahim, to ku sani shi Allah mai gafara ne mai jin kai. Haka in mutun ya tuba ana karban tuban shi. Dan ta'adda ne yana cikin ta'addancin shi, ya jima yana yi, ya kashe al'umma da yawa, ya halaka dukiya da yawa, amma dai ba a sami iko ba aka kamo shi. Sai ya zo da kanshi ya ce ya aza makami yana neman yin sulhunta, sai aka ce an yarda za a sulhunta da shi, kuma sai a kashe shi daga ba a ƙarya ne, wannan yaudara sunanta da cin amana. Dole ne a kyale shi saboda yanzu shi ya kawo kanshi ya tuba, kuma saboda musulunci ya fi kowa sanin hanyoyin zaman lahiya da yanda ya dace a shinhuɗa su. Inda ɗan ta'adda zai kawo kanshi ya ce ya daina, ga makamman shi ya aje, kuma sai a lallaba a ce a mai allura ya mutu ko a ce a mai wani yawa zai tuba. Ai da ba mai ƙara tuba, inda ya san ko ya tuba da ma har yanzu dai akwai matsala. Na'am, ina ne nake? Akhrajahu Ahmad, Ahmad ya fitar da shi wa Tirmidhi da Tirmidhi sahih kuma ya inganta shi. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha yarda Allah tabbata a gare ta, tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila athar al-ghasl, muttafaqun alayh. Aisha yarda Allah tabbata gare ta, ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana wanke maniyyi thumma yakhruju ila as-salah, sannan ya fita zuwa sallah fi zalika thawbi, a cikin wannan tuhaj. Wa ana anzuru ila athal ghasl, tace kuma ni ina kallon kohan wanki. Muttafaqun alayh, wannan hadisin na Aisha ne yarda Allah tabbata gare ta. Kenan hadisin ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah kuma a jikin tuhajin shi akwai dagwadago da kuha na wannan maniyyi. Kenan maniyyi kamar yanda yake sananna abu shine dai ruwan nan da Allah yake halittar dan adam da shi, wanda dugo ɗaya na shi masana sun tabbatar da cewa akwai ƙwayoyin halitta sama ga miliyan a cikin kowane dugo ɗaya, kuma a cikin wannan miliyikan na ƙwayoyin halitta ƙwaya ɗaya ce Allah yake ɗauka ya haɗa ta da wata ƙwaya ta mace, shikenan sai a halicci mutum da ita. Min nutfatin idza tumna, haka Allah ta'ala ya tabbatar. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanke shi idan ya taba jikin shi. Wannan hadisin kuma yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne, abinda yake samun mutane yana samun shi. Dan haka yana fitar da mani kamar yanda mutane suke fitar da mani, kuma mani yana taba tuhahin shi ya taba jikin shi kamar yanda yake taba tuhahin mutane yana taba jikin su. Manzo Allah yana zuwa kasuwa yana cin abinci, yana irin ayyukan da ɗan adam suke yi. Mutum ne mai daraja wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya hihita shi akan sauran mutane. Amma cewa ba mutum bane jahilci ne duhun kai, da haka manzo Allah sallama mutum ne. To mahallu shahidi dai a cikin hadisin nan shine mi, shine cewa mani ba najasa bane. Wannan dalilin ne yasa malam ya kawo wannan hadisin dan ya karantar da mu cewa shi mani nan ba najasa bane, domin inda najasa ne manzo Allah sallam ba zai je ba yayi sallah da dagwadagon shi a cikin kayan shi ko. To shi yasa wato ba najasa bane shi mani, kuma wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i rahimahumullahu ta'ala. Imam Shafi'i da Imam Ahmad, shi Imam Ahmad yana da riwaya biyu, akwai riwaya mahi karhi akwai riwaya mai rauni. To riwaya mahi karhi shine mazhaban shi shine cewa mani ba najasa bane, tare da mazhabar Shafi'i yake. Su kuma Hanafiya da Malikiya sune suka ce mani najasa. Da haka amma abin da yake kada zancen su shine wannan hadisan. Wali Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan, lafazin Muslim, Aisha take cewa haƙiƙa na kasance a furukuhu min saubi Rasulullahi sallam farkan, ina kace shi daga tuhahin Manzallahi sallama katsewa, fa yusalli fihi, kuma sai ya salla da shi. Kaga aka kace ai an raga daga daga bu inda ya shiga cikin kato, inda najasa ne ba za a tsayawa kacewa ba, sai dai a wanke ko. Dan haka yana cikin dalilan Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal cewa katsewa da ake yi ko kuma in ya bushe, kai har ma bushewa ma, suka ce babban dalilin da yake nuna ba na sahabban manzon Allah ba zai yadda ba ya bar najasa a kayan shi har ta bushe, inda ya san najasa ne ba zai kyale shi ba ya bushe. Manzon Allah bai taɓa bar najasa ba ta bushe a kayan shi. Dan haka wannan yana cikin hujjojinsu wanda suka kafa na cewa ba najasa ba ne. Fi lafazin lahu, a wannan lafazi na ce laqad kuntu ahquhu ya bisan, haƙiƙa na kasance ina karkare shi ya bisan bayan ya bushe bi zufuri da aka yi hana min saubihi daga tuhahin shi. Kaga wannan riwaya, wannan wato lafazin ya ƙara ƙarfafa mazhabar Shafi'iyya da Hanabila na cewa ba najasa ba ne. Amma waɗanda suka ce najasa ne, Imam Malik da Abu Hanifa sun ce najasa ne. Amma Abu Hanifa ya ce najasa ne amma ana iya tsarkake shi bil farki awil hat, da kacewa ko kuma da karkarewa in ya bushe. Kenan najasa ne wanda ba sai an shawaya ba an zuba ruwa a shi ya ka kace ma, sun yarda ana kacewa ya zama ya tsarkaka da kacewa. Sai suka dauki cewa wannan hadisin na kacewa da karkarewa baya nuna cewa shi maniyin ba najasa bane. Sai suka ce ai kamin a wanke ne ake kacewa ko a karkare, daga bayan sai a wanke. To ala kulli hal, mazhabar Shafi'iyya da Hanabila ita ta hirin jayi, kuma ita ce wadda dalilai suke goyen bayanta cewa mani ba najasa bane ba. To amma idan ya taba mutum yana kallon shi sai ya kace, in kuma mutum bai ma gane shi ba har yayi sallah da shi, to ba najasa bane ba, babu matsala dan mutum yayi sallah, domin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da dagwadagwan shi da kohan shi a cikin shi. Wannan shine zancen da ya hirin jayi, kuma shine zancen da ya karhi, wanda dalilan nan suke goyen bayan shi. Kuma dalilin Imam Ibn Hajar ya tabbatar da ba najasa bane yasa ya kawo shi cikin babi na izalatun najasa. Allahu ta'ala a'lam. Wa an Abi Samh radiyallahu an, kenan idan ya taba tawayin mutum tunda ba najasa bane, to misalin shi kawar misalin majina ne ko miyau, ya taba tawayin ka kaga zaka kace ne ko ka zubar kawai saboda tsabta, amma ba saboda ita majina ba najasa ce. In majina ta taba rigan ka sai ka kace, ai ko da akwai da gwadagwanta in kai sallah ta yi ko, to haka nan ne shi ma hukuncin shi. Wa an Abi Samh radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yughsalu min bawli aljariya wa yurashu min bawli alghulam. Wannan hadisin daga Abu Samh. Abu Samh sahabi ne wanda yake hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sunan shi Iyadu, kana asalin sunan Abu Samh Iyad, ɗaya daga cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima. Yake cewa yughsalu min bawli aljariya, ana wankewa daga bawalin yarinya karama, wa yurashu min bawli alghulam, kuma ana yayyafa ruwa daga bawalin yaro karami. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i, Hakim ya inganta shi. Wannan hadisin na Abu Samh yana da asali. Asalin shi Hasan ne ko Husayn. Yazo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Manzon Allah ya dauke shi sai ya bawali a tuhayin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Manzon Allah ya sa aka kawo mai ruwa sai yayyafa. Sai Manzon Allah ya faɗi wannan zancen, yace yughsalu min bawlil jariya, ana wanke bawalin yarinya karama, wa yurashu min bawlil ghulam, ana yi horuwa daga bawalin dan yaro karami. Wannan hadisin dalilin kawo shi shine don a tabbatar ma da cewa shi bawali najasa ne. Da haka idan ya taba tuhayin ka ko ya taba jikinka, to sai ka wanke, ko in ya taba wurin sallah, to sai an tsarkake wurin, sannan za a yi sallah. Wannan shine dalilin da yasa mallam ya kawo wannan hadisin anan, dan ya tabbatar mana da najasa bawali, kuma babu sabani akan cewa bawali najasa. Cikin hadisin akwai kuma karantar da mu bambancewa tsakanin bawali yaro karami da bawalin yarinya karama ko, kuma wannan shine mazhabar Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal, cewa akwai bambanci tsakanin bawalin dan yaro da bawalin yarinya. Mazhabar Malikiyya suka ce ba wani bambanci, kawai bawali egal bawali, a wanda haka su bawali ne. kawai dukkanin shi hukuncin shi guda, to su kuma wancan malaman sai suka bambance. Kuma abin da ya hirin jayi shine bambancewa, saboda manzon Allah ya bambance ko madama hadisi ya inganta, manzon Allah ya bambance, to akwai bambanci. Wanda ake cema gulam shine dan yaro wanda bai fara cin abinci ba, shine al-gulam ko kuma al-jariya wanda bai kai ga fara cin abinci ba. Kenan shi ba walin shi ba, wato najasan shi mukhaffafa ne, in aka yayyafa ruwa kadai ma ya isa, bai kai ba sai an wanki. Amma yarinya karama ita ba walinta, hukumcin bawalin mace ne wadda ta kai shekara 80, kenan ita hukumcin shi daya. To amma malamai sun yi kokarin bincike, wai wace meye hikima na bambance tsakanin bawalin guda biyu, tare da cewa kowane bawali ne. To Allahu ta'ala a'lam. Amma su sun zakalo hikimai sun gai, sun ce daga cikin hikima a cikin haka akwai maganganu da yawa wanda za ka ga wasu ma a ci rike hitsarin suka je suka yi don su bambance ku. To kuma ko yanzu kai ma kamata ka yi ce, don ba abu bane na wasa, ka je ka shiga laboratuwar ka ɗauki hitsarin yarinya da hitsarin yaro, ka je ka auna ka gani akwai bambanci tsakanin su ko babu. Mun san dai tabbas ba kan banza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance, akwai wata hikima kuma akwai wani sirri tsakankanin su. To sai malamai su abinda suka ambata shine suka ce daga cikin hikima kasantuwar yaro karami ana yawan daukan shi, akwai ma an yi sha'awar daukan shi, duk wanda ya ganshi ya ce mai taho kawai sai ya sungume shi. Ita kuma yarinya karama ba a cika daukan ta ba, musamman ma a da can baya ko lokacin da mutane suke kwadayin samun dan yaro namiji, suke kyamar yarinya mace. To a da can gurin sai zamana yaro abin kauna ne, abin sha'awa ne, iyayen shi suna yawan daukar shi saboda kaunar da suke mai, haka ma mutane suna yawan daukar shi. Ita kuma yarinya ba a cika daukan ta ba kai kawo. To ko da ya zamana ana yawaita daukan shi sai zamana Allah ya rangwame, dama idan abu ya yawaita sai ya sauki ko ko shinkafa ta yi yawa ai ta yi rahusa ko ta yi sauki. To in abu ya yawaita sauki yake, to saboda yawan daukan shi da ake shikan nan sai ya sauki, sai zamana hukuncin shi na da sauki. Ita kuma wannan wanda ba a yawan dauka sai zama hukuncin ta yana nan da irin hukuncin manya. Wasu suka ce wannan shine dalili. To wasu kuma sun je sun yi binciken bawalin suka yi wato wani karatu na daban, Allahu alam. A takaice dai cikin wannan hadisin akwai bambanci tsakanin bawalin yaro da bawalin yarinya. Cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa bawali najasa ne. Cikin wannan hadisin akwai karantar da mu goyen bayan ka'idar da ke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i, wa sahahahu al-Hakim, kuma Hakim ya inganta shi. Ana Asma' ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi damil hayd yusibu ath-thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alayh. Daga Asma ya Abu Bakr Siddiq yarda Allah tabbata a gare su. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace fi damil hayd, akan jinin haila, yusibu ath-thawba, wanda zai samu tuhahi, tahuttuhu, akace shi, thumma taqrusuhu bil ma, sannan ta mace shi da ruwa, thumma tamdahu, sannan ta wanke shi, thumma tusalli fi, sannan ta yi sallah a cikin shi, muttafaqun alayh. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qalat qawlat, daga abu hurairah radiyallahu anhu tabbata a gare shi, yace qawlatu ta ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, fa in lam yadhhab ad-damu, to idan jinin bai tahi ba, qala, sai yace, yakfiki al-ma'u, ruwan nan dai ya ishe ki, wala yadhurruki atharuhu, kuma kuhan shi baya cutar da ki. Akhrajahu at-Tirmidhi wa sanaduhu da'ifun. Tirmidhi ya fitar da shi, sanadin shi mai rauni ne. Dalilin raunin sanadin shi shine domin cikin marawaitan shi akwai Ibn al-Lahi'a. Ibn al-Lahi'a shi kuma ba a karban hadisin shi da ifi ne. Alama hadisi suna cewa mukhtalit ne, ya ikhtilati, ma'ana karatu ya rikice mai zuwa ƙarshen rayuwa. Ibn al-Lahi'a malami ne, malamin hadisi ne, amma ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi sai Allah ya jarraba shi, makataban shi sai ta ƙone. To da makataban shi ta ƙone sai ya ɗora cakuɗa hadisai, sai ya gama wancan da wannan. To tun daga lokacin malamai suka yi hukunci, shi yasa ma wasu malamai suke bambance tsakanin riwaya Ibn al-Lahi'a kamin wato ya samu ikhtilat da kuma bayan ya samu. Yace abinda Ibn al-Lahi'a ya rawaito gabanin ya samu ikhtilat karbabbe, amma bayan ya samu ikhtilat to ba karbabbe bane. To kuma ka gano haka nan, sai masu zurfi cikin ilimin hadisi ko gano an ga hadisin kamin ikhtilati ne ko ba ikhtilati ai tun daga nan kai ma abin ya ma ikhtilati saboda haka dai wannan hadisin yana da rauni saboda akwai ibnu lahi a ciki amma dai hukuncin hadisin karbabbe ne me hukuncin hadisin shine idan aka wanke jinin haila bayan an wanke sai aka ga akwai kuhakuhan shi kuma ga jajajajan shi nan ko alamun shi wannan bai da matsala wannan wato malamai sun tabbatar da hukuncin nashi dan haka wannan hadisin na asama dan haka hada da hadisin Abi Huraira zamu ji wato ya karantar da mu cewa jinin haila menene najasa jinin haila najasa da dalilin da ya nuna cewa najasa ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kace shi in aka kace shi kaga na saman ne zai fita ko amma ai akwai wani wanda tuhahin ya riga ya shanye shi ko to sai aka ce mi sai aka ce sun mataqrusu hu bilma alqarsu shine a hada shi da ruwa a maci yanzu wannan mace wanda za ai na cikin zai fito shi ma ko to sannan shi kuma ayi mai annadhu annadhu a larabci yana da ma'anar wankewa yana da ma'anar yayyafawa yana zuwa da ma'anar yayyafawa yana zuwa da ma'anar wankewa to wannan wurin ma'anar shi sai a wanke shi ko kenan bayan an kace an mace sai a wanke in aka wanke sai a yarshe sai a sanya in ya bushe sai a sanya idan ka sanya sai ayi sallah da shi wannan yana nuna jinin haila najasa ne sai an gusar da shi sannan ake yin sallah ai sai sa karshe shi thumma tusallifi kenan cewa akwai nuna mana sharadin sallah dole sai da tsarkin tuhahi in tuhahi baya da tsarki ba za a yi sallah ba da shi da haka wannan hadisin ya karantar da mu cewa jinin haila najasa ne sannan kuma ya karantar da mu cewa sharadi ne na yin sallah dole sai kaya wanda yake da tsarki idan kana da nisa ba za a yi sallah ba da shi sannan kuma wannan hadisin ya karantar da mu halin rayuwar sahabbai yadda Allah tabbata a gare su saboda suna rayuwa cikin wato kunci yanda mutum bai ma da kaya sai guda daya ka dubi wancan hadisin wanda ya gabata shi ma manzo Allah sallam tuhahi guda gare shi idan wato mani ya taba wannan tuhahin sai dai a kace ya fita da shi sallah yanzu kuma kaga ya nuna mana bambancin rayuwarsu da rayuwar mutum yanzu ko wanda yanzu wani aka ko ka aka azame ga waya aka ce gai kwamfile nawa gare ka sai dai a kashe shi bai san kayan shi kwamfile nawa bane saboda tsabar yawan su shi dai sai dai ta sawa yana huddawa kuma kullun gure shi ya kara dinkawa wanda ma wato wasu mutane babu shakka sai an masa hisabi akan kayan su babu kwankwanto cewa akwai wanda a lahira za a masa hisabi bisa kan tuhahin su saboda basu ji tsoron Allah ba a bangaren tuhahin su basu kiyaye Allah ba basu wato yi abin da ya dace ba a bangaren tuhahi to kaga wannan yana nuna ma su sahabbai ba haka suka rayu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da tuhahi da yawa har ma wani lokacin aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuhahi kai tsaye sai yaje sanyo shi wata mata ta je ta saka tuwahi da hanninta ta kawo ta ce ya ma'aikin Allah wannan ni na saka shi da hannuna don in kawo ma ka sanya manzo Allah ya horin ciki ya karba ya shiga gida ya cire wanda ke jikin shi ya fito wani sahabi ya gani ya ce ka gaskiya wannan tuwahi yayi kyau ba ni shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to jim kadan manzo Allah ana hira kai aga ya tashi ya shiga gida ya hudda ya nadike ya kawo ya mika ma wannan bawan Allah shi kuma ya karbe misali kowa ya dam ashe kowa ya ji abin bai dadi ba sai kasa magana sai da manzo Allah ya tashi sai kowa ya mamutu manca kaiwa na billahi lalle baka kyauta wallahi baka kyauta ba abinda kai bai dace ba kai ka san manzo Allah ba a roƙon shi ya ce a'a kuma ka dubi yanda ka kawo mai wannan tawahin yana tsananin bukatuwa zuwa gare shi har ma ya tashi ya shiga gida ya sanyo amma ka ce ya baka shi baka kyauta ba kowa ya mai tur da Allah dai sai ce ku saurara aba yace wallahi ni ma ba na ce ya bani bane dan insa dan ya zama lakahuni na ni saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya taba jikin shi ni ma in samu albarkar jikin shi bawan Allah nan yaje na dai kayan shi aka ce ko da yarsu aka mai lakahuni da shi aga shi ma neman albarka ne yayi ba wai dan ya amshi tuhahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi haka suke rayuwa mace idan jinin haila ya taba tuhahin ta dole dai sai ta wanke wannan kayan sannan ta iya yin sallah da shi sai da shi shi kadai ne gare ta to kuma ai akwai wato kissar wani sahabi da aka ce shi ma ya dora zuwa yana sallah ko idan ya zo masallaci ana sallame sallah sai aga da gaugawa ya tashi ya shiga gida wata rana aka tsare shi kai bawan Allah me yake faruwa sai ce wallahi kwamfule ɗaya ne gare ni da matan nan tawa shi kadai ne to hayyab ya ce to da an zo da lokacin sallah ya ce in sanyo in yi maza in zo in yi sallah to da na sallame ina gaugawa in koma saboda in hidda ita ma in bata ta sa ta yi sallah to shine wannan matai ta ga cewa yayi jinkiri wata rana ta tambaye shi lahiya sai ya ce a aikin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tsaida ne yana tambaya ita ce haba bawan Allah yanzu zaka kai karan Allah wajen bawan Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah shi kuma wannan halin da muke ciki Allah ne ya sanya mu ciki amma dan me zaka kai karan Allah a wajen bawan shi kenan ta ji bata ji dadi ba da aka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da suke ciki shi kuma wani yanzu in halin da yake ciki ba wai shi mijin ba matai sai ta bi gari gaba daya ta gama tona mai asiri da gayin cewa ai wallahi kwana uku ma kawai lallabawa ne miki wata waki ma fa in ta ci abin hadi ji da ke wai kawai an shiga kuncin rayuwa wallahi waki ne miki ta ci sai ta fadi duk inda ta je saboda wato rashin godiyar Allah da rashin sani wai waki take ci sai ta ambatawa wata kuma tana nan tana kuka ta shinkawa take ci kullun dai shinkawa shinkawa ina amfani don haka dai wannan hadisin yana nuna mana haka sannan kuma hadisin yana karantar da mu cewa sahabbai suna yin hidima matan sahabbai suna hidima ga mazajensu saboda can hadisin da muka karanta na kace mani daga tuhaima wake kacewa Aisha in ya bushewa ke karkarewa Aisha ka san kowa ce ce Aisha ita ce siddiqa diyar siddiq Aisha yarda Allah tabbata a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar shekara 6 ya tare da ita tana yar shekara 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace ta fiye da kowace mace kuma manzo Allah bai taba auren wata mace ba tana budurwa sai Aisha kadai duk sauran matan shi babu wanda ya aura a matsayin budurwa Aisha radhiyallahu anha tana da matsayi tana da falala tana da girma tana da dimbin ilimi tana cikin masu fatawa a zamanin sahabbai akan wasu sababbin ababe wanda suka bujuro in wani abu sabo ya bujuro wanda ba a san shi ba a tarihin musulunci Aisha tana cikin wanda ake zuwa wajen su yi fatawa dan haka ba karaman mai ilimi bace akwai fiqh gare ta da yawa daga cikin sahabbai ita marji'in su ne a wajen ilimi suna komawa wajen ta a wajen neman fatawa da wajen wato ababe masu dimbin yawa amma duk da haka nan ita da kanta take sa hannunta ta yi hidima ga mijinta saboda aka yi hidima ga miji ibada ce kuma musulunci ne saboda hidima da take yi ga har ranar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta mai hidima asawaki ta gani ga dan uwanta ya shigo kaga manzon Allah bi da lahi ya zura ido saboda ita ta karanci mijinta abin da yake kauna saboda kaunar da take mai ta gaskiya ce ba irin kaunar baby bace in akwai kudi cikin aljihunka in ba kada kudi kuma harare kawai ita Aisha kaunar gaskiya ne saboda aka ta gama karantar mai manzon Allah yake so mai abbayesu bai da lahiya dan uwanta ya shigo da asawaki ko da manzon Allah ya kalla salan kallan yasa ta gano akwai bukata akhuzuhu lak tace in karbo maka asawakin ne kai tsaye sai manzon Allah ya jijjiga kanshi ya nuna sai ta karbo da ta karbo ba ta bashi ba kai tsaye bakinta ta sa ta ciccizge inda dan uwan nata ya ci bayan ta ciccizge ta gyaggyara sai ta je ta sa ruwa ta gyara ta tsarkake ta tsabtace sannan ta mika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asawaki da shi kuma shine asawaki na karshe a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda haka ga hannunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu karshen kauna da soyayya ko mata bayyana zakina tai wa hakina tigo kaga a hannunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin ta aka rihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana yi wa manzon Allah hidima wannan yar uwar ta tawadda mun karanta hadisin ta wannan na karshe asama ita ma asama sai da ta dora yin aiki har sai da hannuwanta suka yi kanta aka ta dora ma mijinta aiki mijinta shine wato Zubair ibn al-Awwam aka ta dora ma aiki kuma take zuwa ta dauko kodagai ta azo bisa kai tahiya mai nisa ta kawo roko wato abincin da dokin Zubair zai ci ita take zuwa ta ɗebo shi daji mai nisa ta kawo saboda aka yi wa miji hidima yanzu ne ake zuga mata ana nuna masa cewa wai a ke kamar dai sakara kamar jaka ki bari kai a kawo dan aiki da sauransu dan haka nan akan wannan hadisi za mu tsaya a gaba sai mu tashi sabon babu insha Allah ta'ala abinda muka karanta na daidai alaikum salam wa ya wuce eh na Suna can abinci tare? To Allahu alam, amma kasantuwar jaki tare da akuyoyi bai hana a yanke akuya a ciko. Saboda za a ba su dusashi ya ci saboda shi jaki, su ma su ci saboda su akuyoyi. Akuya tana nan matsayinsa na akuya, saboda abincin da aka ba su ba wani abinci ba ne wanda yake khususiyar jaki ne ko? Dama su ma suna ci, shi ma yana ci. Yanzu kawar musulmi ne ya ci abinci tare da arni. Ikan nan sai zama arni shi ma? Bai zama arni dan ya ci abinci a kwano ɗaya tare da arni. Saboda haka, Allahu alam, amma a zahiri dai babu wata matsala. Kasantuwar jakin yana rayuwa tare da sauran dabbobin da ana cin namansu bai da tasiri wanda zai samu, musamman ma idan abincin ba wani abinci ba ne wanda yake bance shi. Idan ya sha ruwa ya rage ko? In jaki ya sha ruwa ya rage, ruwan nan najasa ne. Najasa ne ruwa. Amma idan akuya ta sha ita ma ragowar ruwan, to kuma babu dalili na a ce ita najasa ne. Idan ya zama mafi yawan ruwan da take sha ba ragowar jaki ba ne ba, wannan amma idan kullum ma ragowar jaki ne take sha, to wannan tana ɗaukar hukuncin jallala. Jallala ita ce dabbar da take cin najasa ko? Malamai suka ce idan tana cikin dabbar da ya halatta a yanka ta a ci, to ba za ka yanka ba ka ci sai ka barta kwana uku a ɗaure kana ba ta abinci mai tsarki. Kenan in dai zama na a ita wannan tunke taka, kullum ma jaki ne yake shan ruwa ya raga mata. Haka nan ne yake, kullum ma haka nan ne. To duk da ka sa ta ka tashi yanka ta, sai ka keɓance ta daban, ka ɗora ba ta ruwanta daban wanda ba ragowar jaki ba, kwana uku ya isa kawai sai ka yanka. Haka ma ka daura take cin najasa, ita ma haka nan ne hukuncinta. Allahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.